Social media duniyar matasa, mi yada alkhairi kar mi yada zamba.
Masu sauraro, sallama a gare ku, tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Halima Abdulrauf ce ke muku lalle, marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, cikin da ke taɓo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Madalla, a cikin shirin na wannan lokaci za mu duba tasirin da fasahar zamani ke yi wajen bunƙasa tattalin arzikin Najeriya. La'akari da taron fasahar zamani na ƙasar da aka yi a cikin makon nan, inda ƙwararru suka yi nazari akan cigaba da ake samu a fannin na shekarun baya-bayan nan. Taron Digital Najeriya da yana zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar ke cikin wani yanayi na matsin tattalin arziki, kuma masu ilimi a fannin fasaha ke ƙara bazama da aiki a ɓangarori daban-daban, musamman don taimakawa matasa da suka fara kere-kere waɗanda ke neman tallafi, ilimi, kawo ƙarshen wasu matsaloli a duniya, ko kuma daƙile ƙalubalen da ke fuskantar kasuwancinsu da matsayinsu na masu basirar ƙirƙire-ƙirƙire, abinda gwamnati ke yi ƙarƙashin hukumar bunƙasa tattalin arzikin fasahar zamani wato NIDDA wajen tallafawa waɗanda suka fara kasuwanci a fannin kere-kere a ƙasar. Ganin yadda taron Digital Najeriya na wannan shekara ya jawo hankulan dabban ƙwararru da mahalarta daga cikin ƙasar da ma wasu ƙasashen duniya don ƙara wa ƙasar ƙarfin tattalin arziki a fannin. Za mu sada ku da shugaban kamfanin Vision Port mai gudanar da ayyukan kula da yadda masu basirar ƙirƙire-ƙirƙire za su riƙa tafi da al'amuransu don samun cigaba da ba da shawarwari, wanda ya halarci taron kuma ya yi mana bayani.
Sunana Yusuf Salisu Funtuwa. Hakikanin gaskiya wannan taro na fasahar zamani wanda muka halarta na Najeriya, wanda ya gayyato masana daga ɓangarori daban-daban na faɗin duniya har ma wajen nahiyar Afirka, ba ƙaramin taro bane ba. Wato tun shekara 2017 aka fara yin wannan taro, kuma ba a yi ƙasa a gwiwa ba, an ci gaba da yin shi. To alhamdulillahi, kowa ya san yadda wannan fasahar zamani take kawo ma ƙasa ci gaba, musamman ta fannin tattalin arzikinta, kuma Najeriya ma ba a barta baya ba ta wannan fannin.
A ganinka, yaya fasaha ke taimakawa matasa da kuma tattalin arzikin Najeriya?
Wani bincike wani ake ce Northern Founders Community a ƙarƙashin jagorancin Tech Tank Lab, wani ake ce Matiti Lab, wanda suka yi wanda ya bayyanar da cewa a Najeriya ana jin a shekara 2022 ne kuɗaɗen da ta samu na shiga na kasuwanci ta ɓangaren wannan fasahar zamanin ya kai kimanin $2 billion. Wannan ya fi dukkanin kuɗin da duk wasu ƙasashen Afirka suka samu a wannan lokacin. To kin ga idan ana magana cewa ya batun tattalin arzikin Najeriya ta ɓangaren fasahar zamani, ina ganin sakamakon wannan binciken ya ansa wannan tambayar, saboda 'yan Najeriya suna da jajircewa, suna da ƙwarewa ta fannin amfani da fasahar zamani wurin ƙirƙirar kasuwanci da sana'o'i irin wanda ake amfani da su a wurin gudanar da al'amuran yau da kullum ta ɓangaren abin da ya shafi kula da kasuwanci, ko kuma kuɗaɗen da ake gudanar da kasuwanci, ko kuma amfani da fasahar zamani wurin sauƙaƙe hada-hadar sufuri, ko kuma harkar noma, ko kuma wurin gudanar da aikin bada kiwon lafiya. To 'yan Najeriya sun shahara ta wannan fannin, kuma alhamdulillahi wannan ya jawo wani irin cigaba mai tsoka ta ɓangaren tattalin arzikin Najeriya. Don ana da labarin kamar ta ɓangaren abin da ya shafi gudanar da harkar kuɗi, akwai su Fago Pay, akwai su Money Point ɗin nan, akwai su Pay Ant da ake magana. Kwanana a Kano an kaddamar da kamfanin nuka irin waɗannan da yawa, kamar kuma nan da an san cewa akwai su Uber da su Bolt, amma yanzu muna da waɗannan sabbin da aka shigo da su tunanin da yawa. To alhamdulillahi, tattalin arzikin Najeriya ya samu cigaba gaskiya ta ɓangaren wannan fasahar zamani.
Kasancewar alƙalmin ƙididdiga daga hukumar ƙididdiga ta Najeriya ya yi nuni da cewa a zangon farkon shekarar 2023 'yan Najeriya kaso 4.1 ke zaman kashe wando, ina batun cike yibin da ake samu a ɓangaren ƙwarewa.
Kamar yadda shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da kuma ma shugaban kasa wanda ya gabata Janar Muhammadu Buhari sun yi iyakar kokarin su wurin cewa sun bada mukami ga wanda ya san wannan fannin wanda kuma zai gudanar da shi ta yadda Najeriya za ta samu din roman da ake samu a ta bangaren fasahar zamani bangaren ci gaban tattalin arziki kamar yadda aka ba Profesa Alifan Tani aka kuma ba shi Kashifu Inuwa sannan kuma aka ba Boshin Tijjani akwai wani bincike da shi Boshin din yayi kwanan nan wanda suka fuddo to dinna bangarori ne abinda suke cewa skill gap Najeriya take da shi wanda yake buƙatar a maida hankali akan shi wanda in aka cike shi to tattalin arzikin ma zai rubanya da bangaren fasahar zamani to duk sun yi wannan kuma yanzu sun fara maganar za a koyar da matasa miliyan 3 akan waɗannan irin fasahohin waɗanda za su ƙara bunƙasa tattalin arzikin Najeriya kuma an riga an fara ma application ga waɗanda za su yi training din da kuma waɗanda za a yi ma training din to alhamdulillah taron gaskiya ya zo da alƙawurra muhimmai kuma ya bude ma matasa ido sosai akan damammakin da ke da akwai waɗanda idan suka yi amfani da su to zancen kuma zaman kashe wando ya tashi sai dai in mutum bai ga dama ba saboda kowa ya san cewa shi wannan fasahar zamani idan ka dauke shi kai amfani da shi to kana ma iya zaman ka daga cikin gida zaka nemi arziki kuma arziki zai zo gare ka kuma ka samu walwala
idan ana iya tunawa dai a cikin watan Yuli shekaran nan batun yadda kamfanin man fetur na Dangote ya dauki sabon ma'aikata 11 daga kasar India ya jawo mahawara mai karfi akan yadda babu irin kwarewar da kamfanin ke bukata a Najeriya daga bisani kungiyar masu ruwa da tsaki a sha'anin koyar da sana'o'i a yankin Kudu da Hamadar Sahara ta bayyana cewa madadar man Dangote ta yi watsi da matasa daga Najeriya da wasu kasashen Afrika ne saboda yadda matasa daga kasar da kuma yankin ba su da isasshen kwarewar da ake bukata don shiga aikin wanda a yanzu NITSA na kokarin cike wannan gidi da ake samu ta wasu fannonin kwarewa daban-daban masu sauraro gabaki daya kuma anan zamu da sa'aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdurrauf ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salama
ba ta nan ba ta sake ba me yasa alqur'ani ba kai